a yau za a dawo fafata a wasannin league na kasashe daban-daban bayan dawowa daga fafata da aka yi na neman cancanta ta shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya shekara 2018 inda kasashen nahiyoyi daban-daban suka fafata don neman tikitin shiga gasar cin kofin ta duniya. A yau din za mu fara ne da kasar Spain bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda yau din za a buga wasannin mako na tara inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Espanyol za su karɓi bakuncin Levante da misalin ƙarfe 8 na yammaci a gogon Najeriya Nijar kamar da ƙasar Chad. Gobe Asabar idan Allah ya kai mu 14 ga watan Oktoba na shekara 2017 kungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao za ta karɓi bakuncin Sevilla da misalin 12 na rana. Ita kuma Getafe za su fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da misalin ƙarfe 3:15 a gogon Najeriya Nijar Kamaru da ƙasar Chad. Ita kuwa Alaves za su fafata da Real Sociedad ne sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid su bar da gumi da Barcelona da misalin ƙarfe 7:45 a gogon Najeriya Nijar Kamaru da ƙasar Chad. A ranar Lahadi ko 15 ga watan goma na shekara 2017 da muke ciki, Evo ne za ta karɓi bakuncin Deportivo La Corona sai Girona za su fafata da Villarreal. Ita kuwa Malaga za su fafata da Dumine da Leganés. A ƙasar Jamus kuwa a yau za a fafata a wasannin Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 zuwa mako na tara inda Stuttgart a yau za ta fafata da Dumine da Köln da misalin ƙarfe 7:30 na dare a gogon Najeriya sai kuma gobe idan Allah ya kai Bayern Munich su fafata da Dumine da Freiburg. Ita kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Hannover 96 za su karɓi bakuncin Eintracht Frankfurt ne yayin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Hertha Berlin za ta karɓi bakuncin Schalke 04. A can ƙasar Faransa kuwa ɓangaren Ligue 1 na ƙasar Faransa ana mako na 10 inda a yau za a buga wasa ɗaya tilo tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Lyon da Monaco da misalin ƙarfe 8:45 na dare a gogon Najeriya. Idan muka dawo ƙasar Ingila kuwa a gobe Asabar 14 ga watan goma na shekara 2017 za a kara a wasannin Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a wasannin mako na tara ba kuma yadda jadawalin wasan zai kasance a gobe. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool wasan da zai ɗauki hankali shine za a buga tsakanin ta da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da misalin ƙarfe 12 na rana a gogon Najeriya Nijar kamar da ƙasar Chad sai Crystal Palace karɓi bakuncin Chelsea. Manchester City a gida za su bar da gumi da Stoke City yayin da Tottenham za ta morarci kungiyar ƙwallon ƙafa ta AFC Bournemouth. Ita kuwa Burnley za su fafata da West Ham sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Swansea City su karɓi bakuncin Huddersfield Town. Watford a gida za su bar da gumi da Arsenal ne. A jibi Lahadi kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton & Hove ne za su fafata da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton. Southampton a gida za su bar da gumi da Newcastle United. Idan muka koma kasar Argentina kuwa ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Argentina mai takale da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na kasar Spain mai suna Javi Mascherano ɗan shekara 33 da haihuwa ya bada sanarwar zai aje takalmin takale da kasarsa ta haihuwa wato Argentina amma sai an dawo daga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar Rasha. A satin da ta wuce ne ta kungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina da ta yi tattaki har zuwa ɗauko da ta ƙwaci kanta inda ta lallasa ƙwallo uku da nema a wasannin neman cancanta shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya inda shahararren ɗan wasan nan Lionel Messi ya jefa duka ƙwallaye uku da Argentina ta ci. Wannan shi ya ba ta damar haihuwa zuwa samun tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu yi ta lafiya.